إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآخرة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikonsa da amincewarsa da kadartawarsa ya sake hana mu a wannan masallaci mai tarin albarka a wannan yammaci na ranar Asabar da ran Ladi wanda ya daidai da 4 ga watan Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1447 wanda ya dace ma 21 ga watan 2 miladiyya ta 2026 kamar ci gaba da karatunmu na tafsirin Al-Qur'ani a wannan wata watan Ramadan wanda wannan shine darasinmu na 2 inda idan ba manta ba a jiya muna karatu cikin suratul Fatiha lokaci ya kare da mun tsaya ƙarshen aya ta ihdina siratal mustaqim aya ta 6 nan ba da imanin yamme ne to mana karatu daga farko sai mu dasa daga inda muka tsaya
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
wata jiya daga farkon sura tun daga fada Allah subhanahu wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim wato da sunan Allah ar-rahman mai kyauta ar-rahim mai jin kai alhamdulillahi rabbil alamin dukkan yabo da jinjinawa sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala ubangijin talikai ar-rahmanir rahim Allah mai kyauta mai jin kai maliki yawmiddin Allah wanda yake mamallakin ranar sakamako iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya Allah kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimako wato ga Allah subhanahu wata'ala muke bauta kuma ga Allah subhanahu wata'ala muke neman taimako Allah sai ya ce ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu hanya mai daidaiciya wanda bayani ya gabata daman suratul fatiha kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce kasamtu salata baini wa baina abdi nisfai Allah subhanahu wa ta'ala ya raba abinda ya shafi suratul fatiha tsakankanin shi da bawan shi gida biyu rabi na bawa rabi na ubangiji subhanahu wa ta'ala idan bawa yayi yabo ya godewa Allah alhamdulillahi rabbil alamin Allah zai bashi amsa arrahmanir rahim maliki yawmiddin har sai lokacin da yazo cewa ihdinas siratal mustaqim a lokacin ubangiji subhanahu wata'ala zai ce haza li abdi wa li abdi ma sa'ala wannan na bawa na ne kuma na ga bawa na abin da ya tambaya wato ka ce ya Allah subhanahu wata'ala ka shiryar da ni hanya wadda take madaidaiciya jiya bayani ya gabata shiriya kala biyu ce akwai hidayatul tawfiq da hidayatul irshad idan hidaya shiriya wanda take tagamin da katar na ubangiji subhanahu wataala wanda Allah ne zai ma tawfiki ka samu kanka ka shiryu to wannan Allah ta din yake da wato abin da ya shayin ta saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam misalin da muka bada ya so amin shi ya zamanto ya shiryu ya musulunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai kadarta ba zai zamanto ya shiryu a Allah yace ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innaka la tahdi man ahbabt walakin Allah yahdi man yasha kai ba ka iya shiryar da wanda ka ga dama wata shiriya ce ake magana ita ce shiriya wadda take ta tawfiki ta gamda kadar na ubangiji subhanahu wataala wata shiriya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ita ce shiriya ta irshad ta nuni ta akarantar da kai shi yasa can yake cewa wa innaka la tahdi ila siratul mustaqim kuma nan kai ma sai kake cewa ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shiryar da ni hanya majejiya wata hanya ce shine kace siratal ladina an'amta alaihi hanyar wadannan wanda kai musu ni'ima wanda kai ni'ima a gare su su waye su ne annabawa da shahidai da siddiqai da managartattun bayi na Allah subhanahu wataala kamar yadda Allah subhanahu wataala ya gani mana ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رقيبا وأن سوني كتير نما الله يشريد تكي كان تفرجن سو تم كان تفرجن النبوة كان تفرجن منزلني كان تفرجن الشهيد كان تفرجن ونديك نمجن التربائي باينا الله سبحانه وتعالى واندسيكي nagartattu duka kan ke roƙa Allah subhanahu wataala sai kace ghairil maghdubi alaihim ba ta farkin wanda kai hushi da su ba al maghdubi alaihim sune yahudawa mun gani shi ya cewa me yasa Allah yayi hushi da su yahudawa sun kasance mutane ne masu ilimi suna da wannan ilimin nasu amma ba su yi aiki da wannan ilimin nasu ba shi yasa ubangiji subhanahu wataala yayi hushi da su to haka dukkan mutumin da yake da ilimi bai yi ba aiki da ilimin shi Allah subhanahu wataala zai yi mushi da shi wala dalil sune kuma matattu wato ɗan mushako kace na sarawa su kuma bisu da ilimi suke aiki akan jahilci kaga sai zamanto sun bace to sai kake roƙa Allah subhanahu wataala hanyar da kake so ubangiji subhanahu wataala ya shiryar da kai ba hanyar wanda ya mushi da su ba wanda suke yahudawa ko kuma wanda suke fatattu abdali wanda suke nasarawa kana so ya shiryar da kai hanya wanda take wanda yayi musu ni'ima a gare ta su waye su ne annabawa da shahidai da salihan bayi na Allah subhanahu wataala wanda suke managarta wannan shine karshen suratul fatiha ya kasance cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka karanta karshen suratul fatiha ana cewa amin da siyama a cikin sallah Manzo sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a cikin hadisi yake cewa idan amana al-imamu fa aminu, idan liman ya ce amin to kuma ku ce amin, fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'midal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan mutumin da ya zamanto amin in da kake kwai daidai da amin in malaika, to an gafarta ma abin da ya gabata na zunubanka. Kaga wannan ashe fadala ce. To yaushe ne zaka ce wannan amini? Amma sai liman ya haƙi. Liman idan ya haƙi kai zaka haƙi, kada ka riga yi liman haƙi. Dan da yawa wasu zaka gani daga liman ya zo wala bali kan yace amin, shi ya ce amin deja. Kaga ni ka yi ratan wannan lada da ake samu na gafarta maka zunubanka. To wannan shine ƙarshen suratul Fatiha a gurguje, wanda suratul Fatiha tana da wato abin da ya share kamar yadda muka ambata cewa idan kana neman wani abu wanda yake da tasiri ko kuma wanda yake sirri na Al-Qur'ani shine ka karanta suratul Fatiha. Wanda malamai sun yi bayani wanda yake mai yawa game da abin da ya share tafsirin suratul Fatiha. Wannan shine abin da ya sawwaka. Muna roƙon Allah subhanahu wataala abin da muka faɗi na daidai a ciki Allah ba mu lalanta, kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya share shi daga cikin zukatanmu. Za mu ci gaba kenan da sura wadda take biyowa bayan ta, ita ce suratul Baqara. Na'am.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alif Lam Mim. Dhalika al-kitabu la rayba fih hudan lil-muttaqin alladhina yu'minuna bil-ghaybi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
Bayan bismillah da Allah subhanahu wa ta'ala yi wannan sura, ita ce suratul Baqara, wato suratul Baqara. Idan aka ce al-Baqara da Hausa shine ake nufi ne saniya. An ambace ta da suratul Baqara, malamai suka ce saboda kissa ta wato ma'abota wato ta saniya ta zo a cikin surar, wanda kuma wannan sunan nata haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace ta da shi. Kina wannan sura suratul Baqara wato ake ce mata. Sannan kuma kissar Baqara babu inda ta zo a cikin Al-Qur'ani in ba a cikin wannan sura ba ta Baqara. Sura ce wadda take madaniya. Jiya mun gani cewa idan aka ce sura madaniya ce ana nihimi ne. Ha? Wadda aka saukar bayan hijira. Idan aka ce makkiya fa ana nihin wadda aka saukar kafin hijira. To wannan sura suratul Baqara sura ce wanda aka saukar bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Adadin ayoyinta 280 a wata riwaya irin ta mushaf na Madina da Sham da Makka 285, wata kuma zaka gani 287, wannan ala hasab in mushaf da kuma abla hasab in tartibin ayoyi na riwayat. Sura ce wadda take madaniya, sura ce wadda tana dauke da falaloli da yawa. Daga cikin falalar ta hadisi ya tabbata wanda Imam Muslim ya hudo shi, riwaya ta Abi Huraira yanda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala, mazalla sallallahu alaihi wasallam yana cewa la taj'alu buyutakum qubura, kada ku sanya gidajenku su koma makabarta. Fa innal baita alladhi yuqra fihi suratul Baqara la yadkhulu ash-shaytan, kusan da cewa dukkan gidan da ake karanta suratul Baqara to wannan gidan shaytani baya shiga wannan gidan. Duk gidan da ake karanta suratul Baqara wannan gidan ba shi ba shiga, shaytani ba shi ba shiga wannan gidan. Kaga wannan falala ce. A wata riwaya ta zo cewa idan aka karanta suratul Baqara yau sai tsayi tsawon kwana 3 shaytan bai zo gidan ba.
kina kaga wannan falala ce ta wace sura ta wannan sura ta baka yana daga cikin falalanta sahabbai Anas ya mutu a hadisi yake cewa a zamanin su cikin sahabbai bus idan suka samu mutum aka ce wane ya harrace suratul baqara da suratul ali imran suna gani girman shi suna daukaka shi suna ganin cewa lalle ho wannan babban mutum ne saboda ya harrace suratul baqara to yana daga cikin falalanta shine kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wani hadisi yake cewa innal kulli shay'in sanama yace lalle ga dukkan komai yana da wani abu wanda yake tozo an san menene tozo raƙumi idan ka duba wannan in shi wannan in tozon raƙumi tozo ko kuma wani abu wanda zai bayyana zaman to miza ne ta abu kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to komai yana da tozon shi yace to tozon alqur'ani shine suratul baqara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa inna man qara'aha fi baitihi laylatan lam yadkhulu ash-shaytan thalathat layali dukkan mutumin da ya karanta ta a gidan shi ya karanta ta dare guda to sai an yi tsawon dare uku shaytan bai shiga gidan shi ba idan ka karanta suratul baqara yace wa man qara'aha fi baitihi naharan lam yadkhulu ash-shaytan thalathat ayyamin in kuma da rana ka karanta ta a gidanka suratul baqara to shaytan ba ya shiga ba gidanka tsawon wato wili kaga wannan yana nuna mana mene yana nuna mana irin falala ta wannan sura ya kamata ya zama to kowa ya harrace ta kai in baka harrace ba ma ka nema ka rinka sa audio ka rinka yawan kunnawa a gidan naka ya zama to amma kai harrace ta ka rinka yi yayi yana daga cikin falalanta wata rana ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dare yana karanta suratul baqara sai ya ji bayan shi kamar wani abu ya faɗo yace ya azama ko rihin gidan shi ne ya dan zamto ya juya bai ga ba komai he daga sama ya tsinkaye wani haske yana ga imam manzon Allah yace ka ci gaba da karatu yace ya ci gaba ya gani dai hasken abin ya dan bashi tsoro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mishi mala'iku ne suke suka sauko suke sauraron karatunka da ka ci gaba da mutane sun gansu da sahi wannan yana nuna ma irin falalar suratul baqara haka yana daga cikin falalarta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana a cikin hadisi cewa suratul baqara da suratul ali imran za su zo ranar tashin alqiyama kamar wasu abubuwa masu haske kamar wasu hasken gwal za su zo a wata ruwa ya ce za su zo kamar wato wani gurupu biyu na wato tsuntsaye wanda za su zo suna so kowanne ya zamanto shi zai cece wato wannan mutumin nashi shi zai zamanto ya maka ruwa ya cece ka wato a gobarar tashin alqiyama kamar yadda muka sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gayi mana alqur'ani da azumi za su cece bawa a gobarar tashin alqiyama to wannan duka yana daga cikin agurguje wato abin da ya shafi falala ta wannan sura suratul baqara abubuwan da zan ta karantar da mu babban abin da zan ta karantar da mu wannan sura za ta karantar da mu saboda sura ce wadda take madaniya an sabkar da ita a madina sannan za mu samu a cikinta irin hukunce-hukunce saboda a lokacin manzala sallallahu alaihi wasallam ya dawo madina yanzu daula ce ta musulunci ake kafawa shari'ar musulunci al'ummar musulmi ce ake kafawa to sai zamanto a cikin wannan sura za ka samu irin hukunce-hukunce da yawa babban hukunce-hukunce daga farko za ka gani ɓangaren abin da ya shafi irin tarbiyya za ka samu ababe na tarbiyya za ka samu ababe na a ware maka sunufi wato tip-tip na mutane za mu gani da farko za a ware mana ga mummunai nan a ware ga kahurai nan a ware ga wanda suke wanda sun fi sharrin kahuri su ne munafukai za ka gani bayanci za ka gani irin hukunce-hukunce misali irin hukunci na abin da ya shafi azumi irin hukunci na haji irin hukunci na abin da ya shafi riba irin hukunci na bashi irin hukunci na wasiya irin hukunci na abin da ya shafi al'ada ta mata da yawa daga cikin wasu hukunce-hukunce irin kisasi irin jihadi za mu gani a cikin wannan sura to sura ce wadda ta tattara ababe da yawa da kuma irin halittar dan adam da ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ma dan adam tun daga baban mu annabi Adam da irin gwagwarmaya da aka yi da irin kissa da Allah ya hakaito mana tsakankanin shi da abin da ya shafi iblis har ya zamanto an huddo Adam daga abin da ya shafi aljanna da irin kissa da ta faru tsakankanin ubangiji subhanahu wa ta'ala da mala'iku to duka da ikon Allah a cikin wannan sura da ikon Allah za mu gani iya gwargwadon abinda ya sauwaka. Wannan kenan abinda ya shafi wannan sura ta burbuje. Wannan sura bayan bismillah Allah subhanahu wataala ya fara ta da alif lam mim, da alif da lam da mim. Allah ya fara da wannan sura. Wanda zamu gani a Al-Qur'ani akwai surori wanda suka fara da irin wannan harufa. Sura ta kai kamar 28 wanda suka fara, wata zaka gani alif lam mim, wata alif lam ra, alif lam mim, sad, nun, yasin, taha, hamim, 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 ansin, qaf, kaf, ha, ya, ain, sad. Duka Allah ya fara ne da wannan. Malamai suka ce menene tafsirin wai wannan kalmomi? Akwai ɗaya daga cikin malamai cikin littafin shi yayi wasu maganganu wajen magana ta kusa wato da yawa, ta kusa 30 kan wato ma'anar wannan kalmomi, amma duka wannan babu hujja. Malamai suka ce wannan wata mu'jiza ce ta Al-Qur'ani. Zamanin Larabawa ya kasance babu wanda zai zo yayi bayani a saurare shi sai wanda ya iya magana. Ana wato kamar in ka lura duk annabawa, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana turo annabi ne a tragar in wato al'ummar da yake me ake fama da shi a lokacin, sai a turo annabi da irin wannan amma na mu'jiza. Da ka gani abin zaka san, saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai iya rubutu ba, bai iya karatu ba, yazo da wannan Al-Qur'ani. Yanzu idan muka duba annabi Musa a zamanin shi me yake tashi? Sihiri. Kaga ya zo da sanda wanda daga ya sake ta take goma mi maciciya da ikon Allah, ta zamanto duk sihirin nan nasu ya zamanto ya Musa. Annabi Isa a zamanin shi me ake? Likitanci. Likitanci sai ya zamanto ya shahi makawo ya tashi da ikon Allah, ya zo wanda yake da cutar kaza ya mishi addu'a ta warke da ikon Allah. To annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a zamanin shi kuma ilimi ne, he ka iya tsara magana da larabci. To sai ya zamanto Allah sai ya sauko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan Al-Qur'ani. To wannan Al-Qur'ani kuma da ya zo da shi har suke cewa ai wannan Al-Qur'ani kirkire ne, ai wannan Al-Qur'ani kawai faɗa ce haka, waƙe ne. Har Allah subhanahu wa ta'ala yake ba su amsa da yawa a cikin Al-Qur'ani. To Allah yake musu tahaddi, yake zauwa ya ce musu su zo da gwalgwadon aya ɗaya, su zo da sura guda aka ce in sun iya ba za su iya ba, su zo da aya goma in sun iya ba za su iya, kai su zo da gwalgwadon aya ɗaya ba za su iya ba. To dan a ƙara gwada musu mu'jiza sai aka fara ma karatun da alif lam mim. Ka zo ka karanta ka rasa menene ake nihi da wannan. Kuma kai yaran naka ne, larabcin ka iya, baka san ban me ake, kuma baka iya kawo kwatankwacin shi. To shi yasa wannan harufa da suke farawa a irin surori hamim, alif lam mim, alif lam ra da sauransu, malamai fasara guda suke musu shine Allahu a'lam bi muradihi bi dhalik. Allah kadai ya san me yake nihi da wannan kalmomi. Karshen abin da zaka fasara, saboda baka da tabbaci, baka da hujja wato menene Allah subhanahu wataala yake nihi da wannan kalmomi. Kawai ka mai da lamari ga Ubangiji subhanahu wataala. To shine Allah subhanahu wataala sai ya buɗe mana wannan sura da alif lam mim, sai ka ce Allahu a'lam bi muradi, Allah shi kadai ya san me yake nihi da wannan harfa. Allah yake cewa zalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Zalika al-kitabu, ai wannan littafi, wannan littafi ake magana shine Al-Qur'ani. La rayba fihi, babu shakka a tattare da shi, babu wani abu wanda yake na shakka a cikin wannan Al-Qur'ani. Sannan hudan lil muttaqin, shiriya ne ga wanda suke masu yin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala. Malamai suka ce nan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zalikal kitab, akwai abubuwan da ya kamata ya zamanto mun fahimta. Shine a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan Al-Qur'ani ba a gama shi ba, ana sabtar da shi ne, amma duk da karan Allah ya ce zalikal kitab, ya ce ishara ce ake mana, wani nuni ne cewa a gaba za a tattara wannan Al-Qur'ani ya zamanto littafi ne guda ga shi ana karantawa. Kuma ga shi nan mun su gani. To wannan littafin da yake gaban ku, wannan littafin da Yahudawa da mushrikai wanda suke na Makka suke tambaya wai yaya ne ne aka yi aka sako da wannan karatu suna cewa ai magana ce ta kaza ai Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya lade ya kirkira yayi kaza wai wannan littafin suna ta kokonto a shi sai Allah ya ce musu la raiba fihi babu kokonto a cikin wannan littafi babu shakka alqur'ani ne wanda yake magana ta ubangiji subhanahu wataala wanda jibril alaihi salatu wassalam shi yake sako ma malaiki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace kuma hudan lil muttaqin shiriya ne ga masu jin tsoron Allah dukkan wanda suke masu jin tsoron Allah wannan alqur'ani shiriya ne game da su idan kace al muttaqin jam'i ne na al muttaq waye al muttaqin shine wanda yake kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala wanda yake kiyaye duk abinda Allah subhanahu wataala yace ayi shi yake abinda ubangiji subhanahu wataala yace a hannu yana hannuwa bai ketara iyakoki na ubangiji subhanahu wataala sannan kuma Allah zai kara bayyana mana irin sufofi ta wannan mai jin tsoron Allah wa'annan muttaqin din masu jin tsoron Allah wai su wane ne shine Allah sai ya ce alladheena yu'minuuna bil ghaib yanzu muke sufofin su zakai kwance kai ma ka gani cikin sufofin nan in kana ciki in ina ciki to mu ne su wane al muttaqin an fahimta zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin shiriya ne ga masu jin tsoron Allah to kama an ce ma wai suwaye masu jin tsoron Allah sai Allah ya ce alladheena yu'minuuna bil ghaib sune wa'anda suke imani da gaibi abu na farko suke imani da gaibi menene ake ce ma gaibi dukkan abin da ya zamanto ya faku akan abubuwa wanda suke hawasul khams to wannan abu gaibi hawasul khams sune ababe guda biyar wanda da sune mutum zai yi idrakin wani abu misali abu na farko shine ni ji duk abin da baka jin shi ya zamanto mi inka gaibi ne gani duk abin da baka gani kai game da kai ya zamanto mi gaibi ne dan dado duk abin da baka dan dana shi baka ya game da kai ne gaibi ne shinshinawa ra'iha daga hanci duk abin da baka shinshina shi ya zamanto mi gaibi ne na biyar al-lams tabawa duk abin da baka taba shi gaibi ne to menene abubuwan gaibi alladheena yu'minuuna bil ghaibi Allah yace sune wa'anda suke yi imani da ghaibi abu na farko a cikin ghaibi shine ubangiji subhanahu wataala ubangiji subhanahu wataala dukkan muna mun yi imani akwai Allah babu wanda kuma duk duniya a saman doren duniya babu wata idaniya wanda ta isa ta ce ta ga Allah duk wanda yazo yana maka ƙarya cewa wai sun ya ga Allah to ya ga shedani ƙarya yake kana iya ce mishi ubangiji subhanahu wataala idaniya wannan anan duniya batta riska shi la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar idanuwa bisriska ubangiji subhanahu wataala annabi Musa ya tambaye ubangiji subhanahu wataala rabbi arini anzur ilay ya ubangiji ka nuna mani in ganka Allah ya ce mishi mine lan tarani ba za ka iya gani na walakin za ka ce mishi unzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani ce ka duba wannan dutsin ka gani idan wannan dutsin ya tabbata a wajen shi da Allah tana yiwa malamai suka ce tana yiwa wata kila ka gani Allah ya ce falamma tajalla rabbuhu liljabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sajda yayin da ubangiji subhanahu wataala ya fuskanci dutsin nan dutsin ya tarwatse ya watse annabi Musa wannan kadai ya sumar da shi yana falfadawa yace yayi imani da Allah subhanahu wataala to ubangiji subhanahu wataala wata idaniya ba a yi ta ba a nan duniya wanda zan ga Allah subhanahu wataala Aisha manta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam wa ya rasulullahi shin hal ka ga ubangiji manzo Allah ya ce mata nurun anna ara yace haske ne yaya zan yi in gane shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga ba Allah hatta da mi'raji da isra'i da mi'raji da aka yi ubangiji subhanahu wataala manzo Allah bai ga ba aya bai ga ba ubangiji subhanahu wataala wasu ayoyi ne aka gwada mashi subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu Allah yace linuriyahu min ayatina malaman tafsiri suke cewa min inna aka ce wasu daga cikin ayoyi ne aka gwada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka gani yana daga cikin imani da gaibi shine mine shine kai imani cewa akwai Allah haka kai imani cewa akwai mala'ikun Allah mala'ikun ubangiji subhanahu wataala akwai su mun yi imani ko bamu yi ba imani mun yi imani akwai malaikun Allah ga suna an gani mana wasu an gani mana sunayen su wasu ba a gani mana wasu sunayen su kuma adadin su babu wanda ya san adadin su sai Allah subhanahu wataala haka yana daga cikin imani da Allah kai imani da manzannin Allah da tun daga manzan Allah har zuwa wanda suka zo gaba da shi kaga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bamu gan shi ba amma mun yi imani da manzan Allah ko bamu yi ba wanda suka biyo bayan shi na al'ummu irin al'umma annabi Musa annabi Isa annabi Ibrahim annabi Wani annabi Wani da su annabawan gabaki daya mun yi imani da dukkan wannan annabawan sun gabata amma tare da cewa bamu gane su ba saboda wannan abu ne wanda yake na gani haka kai imani da littattafai wanda aka sabko at-taura injila zabura duka kai imani da su da dukkan ababen da aka wa imani na gani irin su cewa akwai aljanna akwai wuta akwai abin da ya shafi azabar kabari akwai gobe tashin alkiyama akwai hatta wanda muke rayuwa da su shedanu aljannu kaga jinsi ne wanda banmu ne mu banmu ganin su a fake suke to dukkan wannan ababe zaka iya kiran shi gaibi yana daga cikin wanda ake kira muttaqin shine abu na farko allazina yu'minuna bil ghaibi Allah yake su ne waɗanda suka yi imani da gaibi da dukkan abin da ya zama to ya faru abu na biyu sai ya ce wani imunar salata suka kasance suna tsaye da sallah tsaye da sallah ya ka suka so biyu tsaye da sallah yin ta yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ba wai kana yin sallah ba ka zo ka bubbuga ka ta wannan ba a kira ka ba cewa mai tsaye da sallah sai kana yin ta akan karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kana yin ta akan lokaci kana kiyaye lokacin ta ka kiyaye lokacin sallah ka yi ta ba daidai ba ba irin yanda manzon Allah ya karantar ba mun gani karatunmu na sifatus salah hadisin Khallad bin Rafi' yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah buga buga yazo yace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alayka ya rasulullah manzon Allah yace mishi wa alaikum assalam irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah saboda kai ba kai ba sallah kana yi tayi ba kai ba sallah kwata kwata to nawa mutane suke irin wannan sallah da aka ambata mana wanda wannan Khallad bin Rafi' sallah da ake cewa kotan zakara sallah buga 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 babu nutsuwa duk sallar da babu nutsuwa wannan sallah kada ya zamanto kai tunanin mata karba a wajen Allah subhanahu wataala kada kai wata sallar ko dan gidanku ne yake karba zai ce ma wannan ba shi ba ya karbi wannan abu kaje ka gyara to barantana ubangiji subhanahu wataala to alladheena yu'minuna bil ghaibi sai yace wa yuqimuna salata wanda kuma suka kasance suna tsaye da sallah tsaye da sallah shine ka cika ta ka cika ruhin ta ka cika sujada ka yi tilawa ka samu nutsuwa a cikin wannan sallah ka fuskanci ubangiji subhanahu wataala a cikin wannan sallah sannan kuma ka kiyaye lokutan ta lokacin da aka ce za a yi sallah ka yi shi akan lokaci kada ka bari sai lokacin ta ya huta ya zamanto kana yin ta Allah ya ce wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma daga abinda muka azurta su suke ciyarwa daga abinda Allah ya azurta ka suke kake ciyarwa wannan yana daga cikin alamomi na wane na almuttaqin masu jin tsoron Allah kaga tun abu na farko suka yi imani da gaibi abu na biyu suke tsaye da sallah abu na uku kuma wa mimma razaqnahum yunfiqun game da abinda Allah subhanahu wataala ya azurta su suna ciyarwa sadaka ta abinda ya shafi wajibi ita ce wanda take zakka dukiyarka ta kai nisabi ta kai gwalgwadon yanda za a hudda zakka idan aka ce zakka sai dukiya ta kai wani gwalgwado kuma wannan dukiyar da ta kai gwalgwadon wannan sai ta yi shekara to kun a lokacin ne za a zo a yi lissafi a hudda na zakka wannan na zakka kuma suwaye za a bama wanda suke matalauta wanda suke miskinai wanda Allah subhanahu wataala ya ambata mana su a can cikin surati tauba ya ambata mana wajen nau'i sunfi guda takwas wanda ake ba ma zakka innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha zuwa karshe to waɗannan sune zakka ba sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ambata mana wannan zakka yace sadaqatun tu'khazu min aghniyaihim faturaddu ila fuqara'ihim wata sadaka ce wanda ake karba daga wajen mawadata wanda suke da dukiya ba wai an karbe ta bane a ba ma wanda yake shugaba ko a ba ma gwamnati a'a faturattu ila fuqara'ihim za a mayar da ita zuwa ga suwa zuwa ga wanda suke talakawan su yanzu da a ce a unguwa akwai wani yana da har dukiya ya zamanto yana ba da sadaka yana hudda zakka wannan zakkar da ya hudda yana bi wanda bisu da yana babbasu yana babbasu SK talakawa sun ringa ma wannan mai kudin da yake kan titin su ko yake ungo su wani kallo na daban yanzu mafi yawa zakka gani in a ungo ku akwai wani mai kudi to kowa da ya wuce koho yana kallon shi in yazo zai wuce in haka yayi zai daga hannu ma zaka ce wa alaikum salam ka aza magana ce yamma to kawai so kai ka alakantu so kake amma to lokacin da yazo ya hudda zakka sannan kuma hudda zakka ya dan uwa ba irin hudda zakka ta mu ta yanzu ba zaka gani an zo ana rarraba ana bin ku da milfar ba a ce ba zakkarka ba ta yi ba amma ba kai ba abinda ake so maksudin abinda ake so so ake in ka ba ma mutun zakka la Allah ya ji ya juya shi ma wata shekara kai zama to yana cikin wanda zai so da zakka akwai mabukata da yawa akwai wanda shi ya iya kasuwancin kawai jari ne bai da zai samu wannan jari zai zama to ya juya shi ma wata rana sai dai ya hudda zakka sai ka ga na irin su ba da Yesu Allah subhanahu wa ta'ala ya da dawo kuma shi ne Allah ya ce wa mimma razaqnahu yunfiqun game da abinda muka azurta su suna ciyarwa wannan zakka kenan sannan bancin zakka akwai sadaka sadaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma naqasa malin min sadaka dukiya ba ta taba ragewa ba dan ana bada sadaka wallahi kada kai tunanin wai yau dan ka hudda ka goma ka bada sadaka kace duke ka ta zama to gasa tare a zatta dawo zatta lunku da yawa daga cikin mutane akwai wani bawon Allah wanda yake raba ma dalibai lokacin muna karatu yana raba ma dalibai kudi duk karshen wata shi duk karshen wata zai tattara dalibai sama da mutum 10,000 yazo yana bin su kowa sai ya bashi kuma kakkace wai wani zai sa ya bashi yake bada da hannun shi a cikin envelope kuma in yazo ba da duke kawai zaka ba abin da yake sai ambatan Allah yana subhanallah ko astaghfirullah to wannan kana tunanin kuma duke shi bata zai taba yin kasa in ka zo masallaci kuma sai ya rage ka zuwa masallaci kada kai tunanin irin mu yanzu wani daga ya samu wani abu shikenan ai masallacin ma kana yi waye ne shagaltar na amwani na wa hami dukiya da wannan sai shagaltar da shi wallahi haka saka isko shi a masallaci azumi wannan litinin da alhamis yake kuma wannan zai wai in ya tattara wannan daliban da yake ba ma akalla ababan da yake bada a zuwan yan karshe yana ba ma check in cidiya wajen jika 20 ko jika 30 me cidiyan ya wa magana kuma duk wata wannan kadan ne wannan kadan ne wanda wallahi ya yan uwa sai ka gani wata ran mu irin kasashen mu wai aljanna ce mun muso ko kuma a'a jahilci ne mu san ba irin yanda ake nema aljanna mu duba mu ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu duba mu ga kissar Usman bin Affan yadda Allah ta tabbata a gare shi yanda yake ba da sadaka zawwa ake za a nemi guzuri na tahiyya yaki wata rana Usman yazo ya ba da raqumi 100 raqumi wai ba an raqumin da abincin mahaya da komi da guzuri da komi guda 100 an bada a dayyan ne aka nemi kari ya kara 100 aka nema ya kara 100 ba irin namu ba mu yanzu aka zo neman taimako kai ba da ka hudo wata jika ka bada shikenan kawai kai ka sallama kaga an juya an dawo kara ba wai da ka bada sau ɗaya ba shikenan a'a bada kuma wallahi duke ka bar ta ragewa duke ka bar ta ragewa ka sa Ubangiji subhanahu wataala gaba duk abin da ka bada sai Allah subhanahu wataala ya mai ma gurbin kullun kowace rana Ubangiji subhanahu wataala akwai wasu mala'iku wanda suke yawo suna addu'a ya Allah dukkan mutumin da yake duba da dukiyar shi yake bada dukiyar wannan tashi ya Allah subhanahu wataala ka mai mishi gurbin ta addu'an mala'iku wanda basu saba ma Allah kuma wanda yake makiya yake rowa shi kuma Allah ka wulakanta dukiyarka wannan wanda kake tattara kake wannan kake kullewa da kai sai faran ani e connaissance in ba su samu sai yanzu faran wani wajen faran ma sai an kai kawai daga kai sai matarka sai iyalinka wallahi zaka mutu ka barka kuma kana mutuwa kada kayi tunanin wai bayan ka mutu in ba Allah ya ma gamdakatar ba da ɗa wanda yake manakarci wanda zai zamanto ya yi maka wani abu wanda zai amfane ka saboda jiyawa ana samun labarai to ka gani ana samun labarai na mutane wanda yana da dukiya bai ma ba kanshi aikin kirki yawa ya mutu ɗan uwan shi irin malamai su zo su zamna nasiha a nasihanci saboda malami bai iya cewa ya yi tasarrufi cikin dukiyar mazaje sai dai da nasiha ya ce to mahaifinku gashi yana da dukiya kaza amma dai ku mishi wani abu na waƙafi misali ku gina mishi masallaci a cikin kuɗin ku na gado ku hudda wani abu in kowa ya yarda sai ku yi yawa za ka ga wasu su ce a kawai ya za a taɓa musu dukiyarsu ta gado ka duba ka gani to kai wannan duki da kai kaɗa raye baka ma kanka ba amma ne baka taimaka ma wa mutane yanzu ka duba muna cikin ramadan wasu tun farkon ramadan su sun gama da ladan azumi tun farkon ramadan akwai wanda sun gama da ladan azumin su ga baki daya kawai bonus ce za a yi da daya duk wanda ka ciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man qara sa'iman kana lahu misla ajrihi ghayra annahu la yunqas min ajri sa'imin shay'a dukkan wanda ya ciyar da mai azumi za a baka ladan wannan mai azumin ba tare da an rage ma mai azumin lada ko guda ka ciyar da mutum 30 ladan azumi nawa gare 30 to ramadan me zaka yi ba bonus bonus ne naka wannan na wajibi na kanka ne dole ya kai amma ladan da ake samu wanda kuma mun gani ladan babu wanda ya san adadin shi sai Allah babu wanda ya san adadin sai Allah wallahi idan Allah ya baka dukiya mun wasa a wannan magana saboda muna cikin azumi idan Allah ya baka dukiya wallahi Allah ne ya baka damar kai aikin kirki ka shiga aljanna Allah ya baka dukiya kuma kada ka manta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce diddigin dan adam ba zai gushe ba a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala har sai an tantambaye shi kan wasu abubuwa daga ciki akwai tambaya ta dukiya ita tambaya ta dukiya ko ta tambaya ana yin daya amma ta dukiya biyu ake a ce dukiyar nan daga ina ta same ta na same ta daga kasuwanci to ina ka ciyar da ita hanya Allah ka ciyar hanyar shaitan ka ciyar magada ka bar ma ko kuma me kai wannan tambayar sai amma shi yasa duk wanda Allah ya bashi dama ya zamanto yayi aiki da wannan damai saboda wani lokaci zai zo kana neman damar ba za ta samu ba kuma hagum in ta kyaye ki Allah subhanahu wataala ya kawo kenan wannan yana daga cikin sufofin shine alladina yuqimuna salata suke tsina sallah Allah ya ce wa mimma razaqnahum yunfiqun game da abin da muka azurta su suka kasance suna ciyarwa sai Allah ya ce
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون
هل لو بيدك تكين صفوف الناس واني سوى عند سكة المتقين مسجون سورة الله الله يتي والذين يؤمنون بما أنزل إليك su ne wanda suka yi imani da abin da muka sabkar maka ya Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam mi ne aka sabkar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani kenan sun yi imani da wannan alqur'ani da aka sabkar maka yace wa ma unzila min qablik da kuma abin da aka sabkar gabanin ka wato ababen da aka sabkar ma littafan da aka sabkar ma suran annabawa irin at-taura injila sufi ibrahim sufi musa yace wa bil akhirati kuma game da abin da ya shahi lamarin lahira yum yuqinun sun sakankance akan tabbaci ce ni cewa lalle akwai wannan sun yi imani lalle cewa abin da aka sabkar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na abin da ya shahi alqur'ani sun yi imani da shi haka abin da aka sabkar ma wanda suka gabata gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi imani da shi haka ababen da za su faru a gobe ranar tashin alkiyama saboda gobe ranar tashin alkiyama akwai ababe da yawa wanda za su faru alkiyama tun daga kabari saboda dukkan mutumin da ya mutu mamata qamatu qiyamatu dukkan mutumin da ya mutu alkiyama shi ta tashi to amma kabari wani waje ne wanda zaka yi eskal shine ake cewa albarzah da Hausa ake barzahu yace tsakankanin shi bakka duniya kuma bakka lahira wani waje ne an sa ka eskal kafin ka isa lahira to kai imani da wannan sannan ababan da zasu faru a gobarar tashin alkiyama tun daga ta da mutane da za a yi kasa akwai wanda ba su yi imani da cewa za a ta da mutane tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa a idza mitina wa kunna turaban wa izaman a inna lamab'uthun yanzu idan muka zo muka mutu muka rididdige muka zama kashi kasa ta cinye yanzu wai za a taro da mu kai awa aba'una al-awwalun hawai iyayenmu da kakanninmu manzo Allah yace ka ce musu qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum da na farkon da na karshen duka da wanda suke warko da wanda suke yanzu da wanda zasu zo a karshe duka sai Allah subhanahu wataala ya tattara mu a ranar tashin alkiyama sai ka yi imani da cewa za a tashi za a tare kowa da kowa sannan kai imani da cewa akwai abin da ya shafi aljanna akwai wuta kuma yanzu nan haliyan suna nan ba wai sai al-lahira bane za a yi su a'a yanzu wuta tana nan ana ta hura ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace an hura wuta 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 ta yi shancawur ta koma ta yi bakikir ka san wuta in ta koma baka baka taba ganin volcan yana sabuwa baki to wutar jahannama ta yi bakikir kai ita da kanta saboda zahi sai da yake tana cin kanta tana cin junanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wuta ta kai kuka wajen ubangiji subhanahu wataala take cewa rabbi akala ba'dhi ba'dha tace ya ubangiji junana yana cin junana sai aka mata izini ta ringa lumashi su biyu ta ja ta sha ta hudu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shi sa in ta ja zaka ringa jin zafi ka rasa inda zaka saka kanka in ta ja zaka ringa jin sanyi saboda ta shaki iska in ta buso kuma zaka ringa ji ana lokacin abin da ya koma ka ringa ji mu ma nan wajen zafi ya kai zafi to wannan lumwashin wuta da take yi guda biyu shi yasa duk lokacin da ka samu yanayi irin wannan ka ringa tunawa wannan hucin hucin jahannama ne saboda ka dawo kan wato abin da ya shafi hanya to wannan ne ka yi imani da jahannama ka yi imani da aljanna cewa akwai ta aljanna tana nan a yanzu wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ina sallah sai suka gani sahaba ya dani ba haka ya miƙa hannu suka ce lan ya rasulullah yace aljanna ce aka gwada mushi wani inabi ne da ya dauko wannan ya fito da shi da za a zamana ana cin shi bai karewa har kiyama da tashi ita aljanna Allah subhanahu wataala ya tanada ta manzo Allah yace bala ainur ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar a cikin aljanna abinda idaniya bata taba gani bane duk walagulan da ka gani a yanzu ka san yanzu da za a dawo baya baya can irin zamanin tabi'ai sahabbai wani in ka tashi yanzu sai tunanin koma aljanna ce saboda irin duniya da ta kawata to kaga su bisu gaba ma wannan to kai yanzu kai kanka akwai inda in ka tafi kaga wani abin kake mine kace mamaki ka duba ka gani turawa yanzu suka tai masallacin Makka ko Madina turawa wanda kake tunanin su ne suka ci gaba wasu abubuwa zan kaga suna ta kalle kalle har hawo hake fi ta bani suna aje kai suna ta kalle kalle saboda wannan a duniya duk abin da kake kallo akwai wani abu wanda baka gani ba wanda in ka ganshi kuma sai kai kauyanci to a aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace abin da ido ne bata taba gani ba abinda kunne bata taba ji bane ba kai abinda bai taba hakai ta wawai a zuciyar ka ma wani abu zaka iya rayawa cewa abu kaza ko kaza kai ta nan shi to wannan dole sai kai imani da aljanna ita ma duka wannan yana magana kan abinda ya shafi wa bil akhirati hum yuqinun game da abinda ya shafi lahira suna sakankan cewa suna imani game da dukkan wannan abun ba su musu ba su musantawa akan abinda ya shafi wato lamarin lahira haka hisabi akwai hisabi akwai bi sirati sirati kuma kabarin shi bai kai ba kabarin gashi kabarin sirati kuma kai yin shi ya yi reza kai yi kuma gashi ne kili-kili kuma daga nan za a yi Allah ya ce wa in minkum illa waridha babu wani facin sai ya zama to ya ga daga nan wani zai zo ya huce wuf insha Allah za mu zo kai mun shiga aljanna mu ce wai ina sirati haka wasu za su zo su wuce kamar iska wani kamar guguwa wani kamar irin iska iska ta zo ta wuce wani ya zo kamar da gaugawa wani ya zo da tahiyya wani ya zo da janjiki wani kuma Allah ke yi nan sira'ilin ne ƙarshe kowa sai ya bi in aikin ka yayi ka huce in kuma aikin ka bai yi ba ka fada Allah subhanahu wataala ya kare masu furodi a saka aljihu yake cewa wanda aljanna wai agobarar ta shari ya ba wai su wani shehu zai tafi da su aljanna cikin aljihu Allah subhanahu wataala ya kare kasan tasniya ce shi yasa muka koma karatun mu na suratul fatiha kan shari'a hidayah idan Allah ya shirye ka wallahi ka gode wa Allah wani abu da ka gani sai ka dauka wai wanda ake gani ma bai da hankali ko kuma a'a sai dai ka dawo ka ce kawai shari'a ce ta Allah kai Allah ya shirye ka kai matukar kokari yi mishi addu'a an yana shiryewa Allah shirye shi in bai shiryewa kuma Allah ya yanda ya ga dama ne shi Allah subhanahu wataala ya kare Allah sai ya ce ulaika ala hudan min rabbih wa'annan su ne suke kan shirya daga wajen ubangijinsu kenan mun ga sufofin wanda yake almuttaqin masu jin tsoron Allah su ne wanda suka yi imani da gaibi suke tsaye da sallah daga abinda Allah ya azurta su suke ciyarwa su ne wa'anda suka yi imani da alqur'ani abinda aka sabdar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abinda aka sabkar gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma suka yi imani game da abinda ya shahi lamarin lahira to wa'annan Allah sai ya ce ulaika ala hudan min rabbihim wa'annan wanda suka sufanti da wannan na sun yi imani da kaza da kaza da kaza to suna kan wani haske da wata shiriya da kan wata lura daga wajen ubangijinsu Allah ya ce wa ulaika humul muflihun wa'annan su ne marabauta su ne wanda za su samu rabo tun a nan duniya da kuma gobe ranar tashin alkiyama saboda in kai imani da Allah kai ne wanda zaka samu dacewa tun a nan duniya haka kuma a gobe ranar tashin alkiyama kai ne wanda zaka samu dacewa matukar ba kai ba imani da Allah zaka ci wahala a duniya duk inda kake ganin ka cikin jin dadi wallahi cikin wahala kake saboda mata'ud dunya kale jin dadin na duniya wani dan abu ne wanda yake dan kadan kamar kibtawar ido shi yasa zaka gani a gwaye gari gobe ranar tashin alkiyama wasu ringa cewa kai mu a duniya ko kawo abinda muka kwana duka mun yi wata ko shekara ma a duniya duka duniya ta tashi duka period din ka idan ka duba na rayuwar ta ga shekara 60 ko 70 kadan manzon Allah yace suke wucewa to ka duba lasiya ma yanzu ka ga yadda duniya take gudu kamar da karfi an kwashe mu sai an kai mu lahira duniya gudu take kudu take kan kace ne yawa azumi gudu gare mu daren biyar gobe biyar wallahi ana yi wuf zaka gani shi yasa babban abu wallahi ya dai dan uwa babban abu da ya kamata kullun da ni da kai ya zama to muna kan mu ma kan mu hisabi wai me na ta na dama wai yau a ce ni ne yau na mutu wal hali zan samu kaina a wajen ubangiji subhanahu wataala yau a ce kau tunani je kwanta in zaka kwanta yi tunani ka ce wannan kwancin da ce ban tashi ba kuma takan yi kake tashi mutuwa yanda ka san akala asalunarka babu wanda zai tunatar da kai cewa akwai abai ba rebai ba ne ka san kai din da zai ma kamar apel wani zai yi kiran ka wallahi haka mutuwa za ta ringa kira haka take kira kai tunani ka ga wai yau da na mutu me na tanada shin wai na yi aikin da zan je Allah subhanahu wataala ya shiga ina isa ni aljanna ko kuma a'a wannan zai taimaka maka ka ringa faraduwa ka ringa tunanin cewa wa duniyan nan ba komai bace ba duniyan nan wani jin dadi ne mai rudu duk abin da ka gani a duniya wallahi rudu ne rayuwar lahira ita ce madawwamiya abin da ya kamata ga dukkan mutum bumuni ne hankali shine ya gina lahirar shi ba ya gina duniyar shi ba ka gina lahirar ka kasan cewa ga gidan dawwama kai ne ka zo kana tahiya za ka yi askar a wani waje misali ka taso daga jifa za ka taho nan yamai sai aka tsaya a kwanni kawai daga tsaya a kwanni za a wuce ka san ɗan askar ne naka sai kake kama gidan haya kana kama shago kana kama kaza wani ya gangami zai ce kuma kai ba zama ba za ka wuce ba sai ce wani baka da hankali na to wa za ka bar ma shago wa za ka bar ma kaza kuma can in kuma ga inda zaka je ka zauna da ba kira ba zaka yi kace a tare da ma kaza to haka ne lahira kiran da zaka yi shine ka aikata aikin kirki ka aikata aikin laya to wannan shine zaka gina gidan lahirar ka idan ya zamanto ko da kwatsam duniya mutuwa ta riske ka ka san abin da ka tana dama kanka a gobe ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wataala ya dace da mu sai Allah ya ce
inna الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم
wannan gaba ta farko kenan siffofi na wanda suke mummunai Allah subhanahu wataala ya ambata mana to yanzu kuma zan mu shiga gaba ta biyu su kuma su ne wanda suke kafirai Allah yake cewa innal ladina kafaru lalle kaga waɗannan wanda suka zamanto sun kafirce ma ubangiji subhanahu wataala sun kafirce ma abinda aka sakkar maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam sawa'un alayhi Allah ya ce su duk daidai ne a wajensu duka ɗaya ne a tattare da su a an zartahu kayi musu gargaɗi am lam tunzirhum ko kuma baka yi musu ba gargaɗi la yu'minuna ba za su yi ba imani akan sanin ubangiji subhanahu wataala Allah yake cewa lalle innal ladina kafaru wa'anda suka kafirce ma Allah subhanahu wataala suka ki imani da manzon Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kiran su su zo su shiga wannan musulunci su zo su shiga wannan addini suka ki karbawa su sun kafirce ma Allah subhanahu wataala to manzon Allah Allah yake cewa sawa'un alayhi su ba a wajen su duk ɗaya ne a anzartahu ka zo ka musu gargadin saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kira yana ma mutane gargadi su shiryu su zo su shigo cikin addinin musulunci to wa'annan Allah ya ce ka musu gargadi awlam am lam tunziru ko kuma baka musu ba gargadi su la yu'minuna a kisasanin ubangiji subhanahu wataala ba za su yi ba imani kamar yadda can Allah subhanahu wataala yake cewa innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atkum kullu ayatin hatta yarawu al'azab al'alim lalle wanda wato kalma ta ubangijinka ta tabbata a kansu na cewa a sanin Allah subhanahu wataala cewa wa'annan ba za su yi imani kwata-kwata ba la yu'minuna ba za su yi imani ba in ka gargaɗe su ka musu wa'azin ma ba za su yi ba ba za su yi ba Allah ya ce walau ja'atuhum kullu ayatin kai koda za ka zo musu da dukkan ayoyi zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wanda zai zo ya ce a shi ba zai ba imani da kai sai an yi kaza sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su yi imani ba sai wata ya tsayi sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi imani da manzon Allah sai waccan iccen ya zo ya ce mishi wannan manzon Allah ne manzon Allah ya ce haka ya haka kai aka ce eh icce ya zo ya ce wannan Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam to wa'anda su wa'ancan wanda Allah ya riga ya kadarta su kawai ba za su yi imani ba su ne ake magana ka musu gargadi ko baka musu ba gargadi la yu'minun shi yasa can da yace wanda kalma ta ubangiji ta tabbata akan shi ta cewa ba zai yi imani ba ko da zaka zo musu da dukkan wata ayoyi Allah yace hatta yarawu al'azab al'alim har sai sun ga azaba wanda take mai radadi to in sun ga azaba mai radadi a lokacin za su yi imani to ka'ida ta musulunci kuma in azaba ta zo kace kai imani kuma wannan bai karbu ba duk lokacin da Allah ya dauki mataki aka zo ana hallaka al'umma imanin ka na banza ne shi yasa duk lokacin da rana ta fito daga yamma ba magana tuba ba magana kace ka zo ka tuba fa yanzu fa ka gani abin da gaske ake a zaka san da gaske ake shi yasa kowa tuba mu yanzu a bude take zaka tuba ga Allah ka koma ga Allah Allah zai iya gafarta ma dukkan laifin da kai matakar ka tuba ka koma gare shi kai bari ubangiji subhanahu wataala zai iya mai da laifin da kai koma lada ya zuba maka wannan gafarar ubangiji subhanahu wataala mun gani irin rahama Allah cewa rahama ubangiji subhanahu wataala ɗaya ce ya sauko duniya akwai gobiya tara da tara ka tuba bin diznab suna can wanda a gobara na tashin alkiyama da su za a ji kan musulmai da mummunai to idan ka tuba ga Allah wannan laifin da kai Allah yana iya juya shi ya maida shi ya maida shi wato abin da ya shafi lada ya kuma ya gafarta ma ya saka aljanna shi sa tun kafin lokaci ya maka ya kure maka ka tuba amma matukar lokaci ya kure to ko ka tuba ka yi imani a lokacin imanin ka ba zai yi ba Allah ya ce khatamallahu ala qulubihim sura lokaci 30
ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون
الله مساء عليكم إن شاء الله سيزوى قبيل فاتح من مربع إليه الله ومنايا فسكري كما الله سبحانه وتعالى يقابل تامنا إشاء الشرقة كذكة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kenan dizinallar ventinar ba ventinar ba insha Allah zawara ba kenan dan a samu a gama bande zarfan akai insha Allah bande zarfan a samu inar dinar dis a malai